Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasin Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashin Gumar daga nan Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a 30 ga watan Agusta na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarin.
To Aisha, yau Juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa a Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukacin guguwa a yau Juma'a. Dabban mutane a kasar Pakistan sun fita kan titina yau Juma'a da wata gagarumar zanga-zanga nuna rashin jin daɗi ga hukuncin kasar India na bayanan na kwace ƙuri-ƙuri ƴancin cin gashin kan yankin Kashmir. Haka kuma ƴan sanda a yankin Hong Kong sun kama wasu fitattun ƴan rajin kafa demokradi uku gabanin wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya gudanarwa gobe Asabar.
To wannan Sarfilu, mun gode. Bankin masana'antu na Najeriya ya ce ba zai yafe bashi sukan da ya baiwa kungiyar masu gurasa wanda aka fi sani da Bakers Union ba domin bunƙasa shirin da gwamnati ta samar na bunƙasa harkar sarrafa fulawan rogo. Sai kuma labarin siyasar Niger, inda gamayyar jam'iyyun adawa na FRDDR take shirin makaɗan takarar jam'iyyar adawa kuma mai ci ta PNDS Bazoum Muhammad Kotu a bisa zargi da take masa na yin amfani da kudaden gwamnati wajen aiwatar da ayyukan kamfen ɗinsa. Muna kuma dauke da hirar da muka yi da wani director a hukumar tattara kudaden shiga na Najeriya FIRS Salihu Alkali. Kamar yadda muka saba a shirin na yau, Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka, amma duk wannan sai bayan kun sha labarin.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashin Gumel. Yau Juma'a, hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa a Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukacin guguwa a yau Juma'a. Da alamu guguwar Dorian za ta rikide ta koma guguwa mai hatsarin gaske yayin da ta nufi arewa maso yammacin Bahamas kuma za ta kai ga jihar Florida a ƙarshen makon nan a cewar hukumar. Gwamnatin Bahama ta fitar da gargaɗin sa ido akan guguwar arewa maso yammacin ƙasar yayin da shi kuma gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin jihar. Ruwan sama da guguwar Dorian za ta haifar da ambaliyar ruwa mai hatsari da zai iya janyo asarar rayuka a cewar hukumar da ke sa ido kan guguwar. Yanzu haka guguwar Dorian tana ɗauke da iska mai tafiyar kilomita 165 a cikin sa'a guda. Dabban mutane a kasar Pakistan sun fita kan titina yau Juma'a a wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin jin daɗi ga hukuncin kasar India na baya-bayan nan na kwace ƙuri-ƙuri ƴancin cin gashin kan yankin Kashmir. An samu cunkoson ababen hawa a faɗin kasar yayin da aka saka taken kasar Pakistan da na Kashmir a gidajen rediyon kasar, inda mutane suka tsaya don biyayya. Prime Minister Imran Khan ya faɗa wa mutanen da suka tara Islamabad, babban birnin kasar, cewa sakonninmu na yau a yau shine idan har yankin Kashmir bai sami ƴanci ba za mu kasance tare da su. Matakin India na soke ƙuri-ƙuri cin gashin kan yankin da musulmai ke da rinjaye ya hada da kafa dokar hana zirga-zirga da katse layukan hanyoyin sadarwa wanda ya sa miliyoyin ƴan Kashmir ba sa iya cuɗanya da duniya. Rahotannin kafofin labaran India sun ce an kama shugabannin siyasa da ƴan raji da kuma shugabannin ƙungiyoyin al'umma kusan 4,000. ƴan sanda a yankin Hong Kong sun kama wasu fitattun ƴan rajin kafa demokradiyya uku gabanin wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya gudanarwa gobe Asabar. Daman masu shirya gangamin sun riga sun soke zanga-zangar bayan da hukumomi suka ƙi ba su izini. Joshua Wong, wanda ya kafa jam'iyyar siyasa ta Demosisto, an kama shi yau Juma'a kan zargin hada gangamin ranar 21 ga watan Yuni da hukuma bata ba da izini ba, a cewar 'yan sandan. Ita ma Anjis Chow ta kungiyar Demosisto an kama ta a gidanta. 'Yan sanda sun ce Wong da Chow baki ɗayansu masu shekaru 22 da haihuwa ana bincike akan su kan zargin hada gangamin da baya bisa doka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne tsohon mataimakin shugaban kasar Venezuela ya caccaki Amurka bayan da gwamnatin Trump ta saka sunan shi tare da Samark Joe Jose Lopez dan kasuwa a Venezuela a jerin sunayen mutanen da ake nema ruwa a jallo kan laifukan fasfawarin miyagun kwayoyi da halarta kudin haram. Al-Asmi an zarge shi da wata gagarumar safarin miyagun kwayoyi da ya hada da sojojin kasar Venezuela da sauran wasu danginsa da ma suka rike wasu mukaman gwamnati. Haka shi ma tsohon shugaban hukumar leken asiri ta Venezuela wanda ya bar kasar a baya-bayan nan ya zarge shi da alaka da kungiyar Hezbollah da kasar Iran ke marawa baya. Tun farko dai shugaban kasa Nicolas Maduro ya kare mataimakin sa yana cewa El-Asmi ya zamto mutumin da ake yi wa cin zarafin siyasa daga gwamnatin Trump mai nuna wariya da rashin kaunar Larabawa. Da ƙarshe wata tawagar masu bincike da ƙwararrun ma'aikatan jin kai sun samar da wata hanya ta tunkarar matsalar cin zarafi a sansanin ƴan gudun hijira na Dollo Ado dake kasar Ethiopia wato Habasha. Hanyar da suka samar ta hada da samar da wasu jerin shirye-shirye da ake kira Unite for a Better Life wato hada kai don samar da rayuwa mai kyau hada da ƴan gudun hijiran Somalia dake zaune a sansanonin domin kawar da abubuwan dake haifar da cin zarafi a sansanin. Theodorus Waldegoges mai bincike ne kuma mai shiga tsakani don sasanta rikicin jin kai ya fada wa murya Amurka cewa kaura da fita daga tsarin rayuwa su ne ke haifar da ma'awa ma'aurata shiga irin wannan hali na tashin hankali a sansanonin ƴan gudun hijira. Waldegoges ya bayyana cewa lokacin da mutanen da aka raba da mahallansu suka fuskanci karancin abubuwan gudanar da rayuwarsu suna shiga tashin hankali kuma mata da yara yawancin su abin ya fi shafa. Yanzu sama da wata guda kenan tun bayan da aka horar da ƴan mata ƴan gudun hijira 8 daga Somalia an kuma koya musu yadda za su samar da shirye-shiryen cikin harshen su na asali.
Labarin duniya kenan kuka saurara. Mun gode Sarfilo. To bari mu bude taskar hotonnan namu kuma da labarin bankin masana'antu a Najeriya inda tace Samba za ta yafi bashi da ta baiwa masu sana'ar gurasa ba wato biredi kenan. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto akan wannan batu.
Bankin Rayin Masana'antu na Najeriya ya nuna rashin amincewa da bukatar masu gasa burodin rogo da suka nemi a goge bashin da suka karba naira biliyan 3 da miliyan 400. Lamunin da yake samar da fulawar rogo da kamfanonin burodi ke amfani da ita ya faru ne daga shekara ta 2008 a taro da kungiyar masu gasa burodin rogo a Abuja. Daraktan sashen hana asara na bankin Dr. Ezekiel Osene ya ce gwamnati ba za ta yafi bashin haka nan kurun ba dan kamfanoni biyar ma sun rufe aiki ba tare da biyan bashin ba. Osene ya ce duk sana'a tana da kaddarar samun asara amma ba za a goge bashin ba dan hakan zai hana gwamnati samun damar ba wasu ƴan kasuwar lamunin. A zantawa da gidan talabijin na Ben, shugaban bankin Olukayode Peter ya faɗi dalilan da ake ganin su suka sa mutane suka kasa dawo da lamunin.
Basically our focus is not profit making. We are looking at how we can touch the society. We look at things like employment.
Gurinmu a wannan bankin shine mu bada lamuni don tallafa al'umma a samu ayyukan yi. Haka nan ba kamar sauran bankunan gama gari na ƴan kasuwa ba dake cajin kuɗin ruwa daga kashi 20 zuwa 35 cikin 100 a shekara. Mu muke bi.
We can give out loans up to 10 years.
Kuma mukan bada wa'adi mai tsawo na biyan wannan kudi har shekaru 10. Alhaji Adamu Hassan na kungiyar ƴan kasuwar arewacin Najeriya, wadanda suka yi ta gwagwarmayar neman lamunin bankin masana'antu ba su samu ba, ya ce rashin nazarin inda bankin zai bada lamunin ne ya kawo rashin biya.
Tabbas ƴan biredi masu sana'ar ƴan biredi ƴan kasuwa ne, amma yawanci mu muna magana a arewacin Najeriya yawanci ƴan kasuwa da ake son a ba su lamunin irin wannan. Ai wasu sun mayar, misali da manoma da ƴan kasuwa da so sauransu wanda aka ba su wasu din hanyar da ya kamata a ba su an ba su sun mayar amma hanyar embedding ba musamman inda aka dauko kudin naka ba su ba bare mu ce musu su je su biya kudin nan don lokacin masu shafaffu da mai ne a lokacin gwamnatin Jonathan aka dauki kudin nan breading kasaba ina ake cin ma kasaba mun muka san ma rogo ma za a breading muna da flour arewa da yawa a cikin lokacin kawai akai amfani da siyasa aka dauko aka ba su kudin to kaga wannan ba yi bane
alhaji da wannan dai ya nuna fasarar ka akan wannan al'amari shine kamar mutanen nan sun ci bulus ne irin na siyasa kenan
ne to in sun ci bulus ma nan ɗan siyasa tun ba aka ba to su mayar kudi ai kyan bashi a biya kuma a sake ba wasu kokai din da kake nema kuma a sake zuwa a sake baka wani yanzu misali mu lokacin da muka ce muna neman wannan rancen nan a ba ma kananan ƴan kasuwa mu mun kimsa amma karshe yaudaran mu akai ba su ba mu ba da sun ba mu da war haka zamu tsawata ma ƴan kasuwa mu ce to wanda ya karbi bashi naira 50,000 ya biya gobe za a bashi 100,000 kuma wanda ya karbi 100,000 in ya biya a hanya mai kyau kuma gobe za a bashi 500,000 amma za a dauko kudi a ba mutanen da ba su san ma kasuwancin ba kawai dan dai sun ji kudin gwamnati kawai aje a karba wani ma ba dan kasuwa bane sai je amfani da wannan daman ya karba kudi ta ina zai mai da kudin
bankin na tallafawa masana'antu na da tsari irin na sauran cibiyoyin gwamnatin Najeriya da ba sa samar da riba da hakan kan sanya su sumewa musamman ya ka samu sabuwar manufa ko wata sabuwar gwamnati Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a kai da Nasiru da wannan rahoto yanzu kuma daga batun kasuwanci bari mu waiwayi harkar siyasa inda gamayyar jam'iyyun adawa guda biyu suke zargin dan takarar jam'iyya mai mulki da cin amanar kasa ta amfani da kudadenta wajen aiwatar da ayyukan campaign a Niger daga Niger din Sulemu Muni Barma yana dauke da karin bayani
sanin irin rawar da ministan cikin gida ke takawa wajen shirye zabe da gudanar da shi a nan Niger yasa shugabannin jam'iyyun adawar kasar fara korafi game da zagayen da dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Muhammad ya fara gudanarwa a sassan kasa lamarin da yasa suka soma yunkurin shigar da kara a gaban kotu domin ta hukunta ministan cikin gidan daidai da abin da kundin zabe ya tanadi kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa da Malam Rabu Ugwanda ya fassara
ba a farfaganda da kayan kasa bare ma doka ta hana a tahi farfagandi lokacin ta bi fara ba shi da bakin shi ya ce wallahi ya aikata amma yana neman gafara yana neman gafara to ku je ku ga gidajen kasan da ke Niger duk cike suke da mutane kowa zo ce na nemi gafara a yan Niger ku sake ni bisa kan wannan FRDDR ta ce za ta dau matakai da gaugawa za mu kai karar shikoti
domin kawar da dukkan wani tunani mai nasaba da dalilan bangarancin siyasa kawancan na FRDDR ya kaddamar da rajistar sunayen ƴan kasa da ke fatan ganin an gurfanar da shugaban jam'iyyar ta PNDS a gaban kuliya inji kakakin ƴan majalisa na bangaren adawa Honorable Isuhu Isaka
mun ce abun da Nigerian duk da bai yarda da abun da Bazoum ya yi ya aza hannun shi bisa onga takarda don mu kai shi gidan shari'a ko shekara nawa ne insha Allah takardan nan yana gidan kotu yana gidan shari'a insha Allah rana na dukwa da shari'an nan sai an yi
da yake mai da martani akan wannan batu sakataren kula da harkokin zabe a jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Abubakar Sabo na cewa ba su da fargaba game da wannan yunkuri
babu dokar da an kataka yau kan adawa mu yazzan sun yi shekara 5 uku sun yi shekara 7 suna nan zamne cikin yamai ba su taba hita ba bayan mamma Usman daga dan kewaya da shi da Ibrahim Hakuri waɗancan ba su san ma komi ne addaji ba kenan yau shekarun sun kare zabe zai tashi ba a san wanda za a yi ba yanzu sai a hito kwadi ban za hudu yoyi ana declaration
to amma ƴan adawa nan sun fara yunkurin shigar da karar shi dan takarar ku Bazoum Muhammad ministan cikin gida saboda duka waɗannan abubuwan da suka ce laifi ne laifuka ne ya taka doka
wannan magana su ce da su da jiji ko ko jiji ne ga dibin in an yi laifi ko ba a yi laifi wannan ban iya shiga cikin wannan ancin su ne na ƙyan Niger su kai kara inda sun ka ga dama
to ba ganin allura wata kila za ta iya tono garma
ga allura ta tono garma
wata kila alkali ya ce lalle ya yi
mu wannan wuri hankalin mu ma bai tashi tunda mun san babu dokar da mun kataka
ƴan adawar sun kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga a ranar 7 ga watan Satumba mai shirin kamawa da nufin takawa gwamnatin ta Niger birki wacce suke zargi da yin kaka gida a al'amuran tsare-tsaren zabe Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To godiya muke Sulemu mun barma da wannan rahoto. Yanzu kuma bari mu rufe taskar rahotannin namu da hirar da sashen Hausa da wani director a hukumar FIRS, Salihu Alkali, da suka ziyarci tashar tamu. Inda na fara da tambayar shi ayyukan da hukumar tasu take gudanarwa, sai ya bayyana cewa
aikin mu shine mu tattara kudaden shiga da ya kamata gwamnatin tarayya ta samu. Mun tattara mu ba gwamnatin tarayya don su je ayi ayyukan da ya kamata. Misali, ayyuka kamar na gyaran hanya ko construction na hanyoyi ko kuma construction na asibitoci ko dai duk da abin da zai kawo jama'a sauki kuma jama'a na ƙasa ci gaba. So aikin mu kenan, amma akwai kuma kin san a Najeriya akwai kuma wasu hukumomi na tattara kuɗaɗe. Kamar misali mu na kamar namu yanzu shine na tattara kudaden shiga na gwamnatin tarayya. Duk wani kudi da ya kamata a biya kudin a gwamnatin tarayya mu muke tattarawa mu tura wa gwamnati ta yi ayyukanta.
To kamar mu yi gaba san so mu fahimta tukunna kudaden shigan nan haraji ne kawai, dan naji kai magana akan haraji. Haraji ne kawai kuke tattarawa ko kuma har da wasu kudaden na daban?
Kuma mu shine hukumar tattara kudaden shiga, ba kawai haraji ba, akwai abubuwa da yawa kudade da muke tarawa muke tura gwamnati.
Kamar dole
yanzu abubuwan kudaden da muke tarawa wa gwamnatin tarayya sulen, akwai abin da muke cewa petroleum profit tax, wato haraji ne akan kamfanonin da suke haƙan man petrol su sayara. So wannan ana so wannan kamfanonin suna biyan haraji, abin da ke petroleum profit tax. Sannan kuma muna da harajin da muke karɓa a madadin gwamnatin tarayya an da ke cewa companies income tax. Wannan companies kuma shi kuma haraji ne wanda kamfanoni na Najeriya wanda suka yi business suka samu profit suke biya a gwamnatin tarayya, wanda akwai percentage da ya kamata su biya akan duk riban da suka ci a shekara, a kowane shekara. So wannan shine na biyu. Na uku kuma akwai abin da muke cewa VAT shine value added tax. Shi wannan haraji ne ko kudi ne da ake biya akan saye da sayarwa. Duk ko kamfani ne ko kuma wani ne individual ya yi saye da sayarwa, abin da muke cewa goods and services, wanda duk wani ko ka sayi wani abu
kamar masu shago trader na misali.
To su ba masu shago trader nan su ma ya kamata a ce suna biya a wannan shi value added tax din. In sun sayar da kayayyakin da doka ta ce su caji value added tax, dan ba kowane kaya bane wanda ake charging wannan shi VAT din. Dan haka kaman misali in company ta bada kwangila, in ta bada kwangila a Najeriya doka ta ce su dauki kaso 5% na wannan kwangilan da aka bayar, shine VAT a tura gwamnatin tarayya wannan kwangila kenan. Kuma wani misali shine, misali kina da kudi a banki, kina da wani deposit a banki, sai ya zama cewa an biya ki abin da ake cewa interest, wato kudin ruwa akan deposit da yake na banki. To ke da aka ba wannan interest din ya kamata doka ta ce su banki su fitar da 5% na wannan interest din da aka baki akan deposit dinki, sai a baki 95% kenan.
Kuma masu sauraro kada ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. farkon makon nan ne shugabannin kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7 suka kammala taron su na shekara-shekara a ƙasar Faransa. Bayan da suka kwashe kwanaki uku suna tattaunawa kan batutuwa daban-daban da suka shafi duniya. Taron da ya fukarkata ne kan wasu batutuwa da suka shafi Amurka kai tsaye. Kamar batun takaddamar cinikayyar ƙasar da China da batun shirin nukiliyar Iran da kuma batun sauyin yanayi da shugaba Trump yake nuna shakku a kai kan batutuwan da shugaban na Amurka ya tsokaci a lokacin wannan taro. Shirin na duniyar Amurka wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Taron kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki na duniya ko kuma G7 wanda ya kammala a Faransa ya ja hankulan masana da masu fashin baki kan harkokin diplomasiya da dama a sassan duniya. Taron da hankula suka fi karkata kan shugaban Amurka Donald Trump. Batutuwan da suka shafi Amurka kai tsaye su ƴan jarida suka fi mai da hankali a kai. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da takwaran aikin sa Emmanuel Macron na Faransa wanda dangane da takaddamar Amurka da Iran ya ce wata ran za a yi zaman tattaunawa tsakanin shugaba Trump da takwaran aikin sa na Iran Hassan Rouhani. Lamarin da ya sa manema labarai suka tambayi Trump ko akwai yiwuwar hakan.
If the circumstances were correct or right, I would certainly agree to that.
Yace idan al'amura suka daidaita babu shakka zan amince, amma a halin da ake ciki a yanzu dole sai Iran ta gyara halayenta. Kun fahimci abin da nake nufi, ba zai yi ta yi abin da ta ce za ta yi ba, saboda idan ta naci sai ta yi za ta gamu da fushinmu, ba mu da wani zaɓi da ya wuce haka.
To sai dai yayin da shugaban Macron ya ci gaba da nuna goyon bayansa kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla a shekarar 2015 wacce shugaba Trump ya janye daga cikinta. A nashi bangaren, shugaba Trump ya ci gaba da kwatanta wannan yarjejeniya a matsayin mai cike da rudani.
But I'll tell you what, we made a ridiculous deal. We gave him 150 billion.
Bari na faɗa muku, mun kulla yarjejeniya mai cike da abin dariya, mun miƙa biliyoyin daloli, amma mu ba mu ƙaru da komai ba. Kuma baya ga haka, wannan matsaya da aka cimma an yi ta cikin takaitaccen lokaci. Sannan za ta zama mara amfani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci.
To ko me shugaban na Amurka ya ce kan batun takaddamar cinikayyarsa da China bayan taron na G7?
I think they want to make a deal. I'm not sure they have a choice. And I don't say that as
ina ga suna so a cimma matsaya. Ba ni da tabbacin ko suna da zaɓi. Kuma ba na kallon hakan a matsayin wata barazana. Amma a halin da ake ciki, Amurka wacce ba ta taɓa karɓar senti ɗaya daga hannun China ba. Amma nan da wani ɗan lokaci za ta fara karɓar sama da dala biliyan 100 a matsayin haraji daga hannun China. Saboda haka ina ga suna so a cimma matsaya.
So I think they want to make a deal.
To a dira nan Litinin din ne mataimakin Premier China Liu He ya ce China a shirye take da tattauna da Amurka domin a kawo ƙarshen wannan takaddama. Yana mai cewa hukumomin Beijing ba sa goyon bayan yadda takaddamar cinikayya take ci gaba da faɗaɗa. To ko yaya aka kwashe dangane da batun sauyin yanayi? Shugaba Trump da bai halarci zaman da aka yi kan wannan batun ba, inda manema labarai suka tambaye shi ko har yanzu yana da shakku kan batun na sauyin yanayi ne.
I feel we're the number one energy producer in the world. Soon it will be.
Yace Amurka ce ƙasa ɗaya a fannin samar da makamashi a duniya. Ƙasashen nahiyar Turai da sauran ƙasashen duniya na sayan dimbin arzikin danyen gas ɗinta. Mun fi kowa arzikin sa. Saboda haka bazan yarda na bari a tafka asara akan abin da yake kamar mafarki ba ko kuma akan makamashin iska.
On dreams, on windmills.
To wannan kenan. Yayin kuma da zaben shugaban Amurka da za a yi a baki ke ci gaba da karatowa. Shugaba Trump a ƴan kwanakin nan ya ce yana duba yiwuwar soke dokan nan wacce ke baiwa duk jaririn da aka haifa a nan Amurka damar zama ɗan ƙasa ko da mahaifansa ba Amurkawa ba ne. Sai dai shugaban na Amurka bai yi cikakken bayani kan yadda zai soke wannan doka ba. Ko da yake a baya ya taɓa cewa an faɗa mai zai iya soke dokar ta hanyar amfani da umarnin gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba.
Now they're saying I can do it just with an executive order. Now how ridiculous, we're the only
an faɗa min cewa zan yi amfani da ikon da doka ta bani wanda ba sai na nemi izinin majalisa ba. Wannan ai abin dariya ne a ce mu ne kai ƙasar da mutum zai zo ya haihu kawai sai dan ya zama dan kasa har na tsahon shekaru 85 tare da duk irin wannan garabasa wannan ai abin dariya ne dole ne a kawo karshen tsarin
it's ridiculous and it has to end
to sai dai akwai bayani da dama dake nuni da cewa ba Amurka ce kadai take amfani da irin wannan tsari ba To masu aro da haka muka kawo karshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In zama da dan Muhammad Hafiz Baballe da Julie Latest Gresham da kuma Jeff Costa. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a kai da Mahmud Lalo yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman ta kan lafiyar birnin Kebbi yace lokaci yayi da gwamnatin jihar Katsina za ta hada karfi da gwamnatin tarayya domin magance matsalar tsaron rayuka da dukiyoyin da ke addabar jihar Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga yace ku gayawa babban bankin Najeriya ya fito yayi mana bayani dalla-dalla akan kin karbar kudade masu dam da aka ce an daina yi a Najeriya gani yadda duk inda mutum ya je da kuɗi matakar akwai gam kadan to ba za a karba ba wanda a zahiri akwai dimbin kudade masu gam din a hannun talakawa wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa tai salam VOA Hausa Shirin gwamnatin Najeriya na rage kudin bizar shiga Amurka ga Amurkawa wani abin takaici ne ganin yadda su kansu mahukuntan Amurka suke matsawa baki waɗanda suke son shiga ƙasar su dan haka muke sanar da mahukuntan Najeriya idan kun yi haka ne dan neman gindin zama a wurin su to ba za ku samu ba ganin yadda shugaba Trump ya zama sawan keke wanda ba a san gabansa ba sako daga Sade Sa'idu Daura da Zainab Musa mai aduwa
Madalla yanzu kamun mu yi sallama da ku ga sarfilu da tushen muhimman kanin labarai
To a yau juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa a Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukacin guguwa a yau juma'ar da alamu guguwar Dorian za ta rike ita koma guguwa mai hatsarin gaske yayin da ta nufa arewa maso yammacin Bahamas kuma za ta kai ga jihar Florida a ƙarshen makon nan a cewar hukumar Dabban mutane a ƙasar Pakistan sun fita kan titina yau juma'a a wata gagarumar zanga-zangan nuna rashin jin daɗi ga hukuncin ƙasar India na baya-bayan nan kan kwace ƙwarya-ƙwarya 'yancin cin gashin kan yankin Kashmir An samu cinkoson ababen hawa a fadin kasar yayin da aka saka taken kasar Pakistan da na Kashmir a gidajen rediyon kasar inda mutane suka tsaya don biyayya. Yan sanda a yankin Hong Kong sun kama wasu fitattun ƴan rajin kafa demokaradiyya uku gabanin wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya gudanarwa gobe Asabar. Daman masu shirya zanga-zangan sun riga sun soke zanga-zangar bayan da hukumomi suka ki ba su izini. Joshua Wong Wanda ya kafa jam'iyyar siyasa ta Demosisto an kama shi yau Juma'a kan zargin hada gangamin ranar 21 ga watan Yuni da hukuma bata bada izini ba a cewar ƴan sandan ita ma Anjis Chow ta kungiyar Demosisto an kama ta a gidanta ƴan sanda dai sun ce Wong da Chow baki ɗayansu masu shekaru 22 ana binciken su akan zargin hada gangamin da baya bisa doka
To da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na dare wanda shine shirin mu na karshe a yinin yau. Kada ku manta a kowane juma'a muna ba ku daman bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan abubuwan da suka sha muku kai. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Guma da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Shang. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu haɗu a shirin mu na dare amma kada ku yi nisa domin ga Amina da Zara sun shirya domin gabatar muku da shirin yau da gobe.